Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Laraba 23 ga watan Agusta. Kafin ku ta abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai.
To Ibrahim Fadar White House ta sanar a jiya Talata cewa shugaba Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki ta G20 a New Delhi. A jiya Talata wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu na kasar Ukraine sun ce rukunin jami'an tsaro a Kyiv ne suka shirya hare-hare guda biyu a ranar Asabar da ranar Litinin da suka lalata jiragen Rasha biyu. Kimanin yara biyar ne suka mutu sakamakon yunwa a Sudan, ciki har da jarirai sama da 20 a gidan marayu na gwamnati a birnin Khartoum tun bayan barkewar fada a kasar.
To kallon labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa sabon ministan tsaron Najeriya ya sha alwashin inganta tsaro. Tuni dai masu fashin baki suka fara cewa
suna da babban kalubale a gaban su. Ka duba irin yadda kasa take ciki yanzu game da sha'anin tsaro, mu muna musu fatan alheri. Abinda za su yi shine su ji shawarwari a wurin wanda yake da sun yi aikin soja da wanda suke ciki.
Za kuma a ji wani rahoto kan taron kungiyar BRICS da kasashen Russia da China ke jagoranta da ake yi a Afirka ta Kudu kamar kowace ranar Laraba. Yau ma za a ji shirin baki ko baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyanna ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fadar White House ta sanar a jiya Talata cewa shugaban kasa Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a wato G20 kenan a New Delhi. Sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin Amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin Asiya ta ASEAN, amma zai tura mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta wakilce shi a taron kolin. A wata sanarwa da ke nuna muhimmanci da Biden ya baiwa gwamnatin Narendra Modi ta India, Biden zai kasance a India daga ranar 7 zuwa 10 ga watan Satumba, inda zai isa kasar kwanaki biyu kafin taron shugabannin kasashe 20 masu karfin tattalin arziki na shekara-shekara. Shugabannin kasashen da gwamnatoci za su fara tarukan ne a ranakun 9 da 10 na watan Satumba. Sai dai za su tattauna akan batutuwa muhimmai da suka shafi harkokin duniya kamar komawa ga amfani da makamashi mai tsafta, rage munanan tasiri da yakin Ukraine ke yi wa tattalin arziki da zamantakewa, da kuma ƙara ƙarfin bankunan raya a ƙasashe masu tasowa. Yayin da yake New Delhi, Biden zai jaddada kokarin Amurka ga kungiyar ta G20 a matsayin babban dandali na aiki tare ta fannin tattalin arziki, da kuma niyyar daukar bakoncin taron kolin a shekarar 2026, inji Jake Sullivan, mai bada shawara akan tsaron kasa, yana faɗa wa manema labarai. A jiya Talata, wasu kafafen yaɗa labarai biyu na ƙasar Ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaron Kyiv ne suka shirya hare-hare guda biyu a ranar Asabar da kuma Litinin, wanda suka lalata jiragen yakin Rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin ƙasar Rasha. An kai harin na ranar Asabar ne a tungar sojin sama na Salt Sea da ke arewa maso yammacin Rasha, mai tazarar kilomita 700 da iyakar ƙasar da Ukraine. Kana hari na ranar Litinin ya auku ne a tungar soja na sama da ke Shaikovka, mai nisan kilomita 300 a arewa maso gabashin iyakar Rasha da Ukraine. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press don kansa bai iya tantance wannan ikirarin ba. Ko da yake ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da harin na Salt Sea ya lalata jirgin sama guda, a cewar wato kamfanin labarai na AP. Ma'aikatar ta ce bata ce komai ba akan harin na Shafkovka, amma kafafen yaɗa labaran Rasha sun yi magana a kai. A wani wuri kuma, atalarin Rasha sun kashe mutane uku a gabashin Ukraine a jiya Talata, a cewar hukumomin yanki na yammacin, wato da yammacin jiya Talata kenan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata kasar Chad ta bada gudunmuwa ga shirin faɗaɗa kungiyar kasashen BRICS da ke samun bunƙasuwar tattalin arziki wanda ke neman tabbatar da matsayinta na siyasa da tattalin arziki a fagen duniya. Kungiyar ta kasashen Brazil, Russia, India, China, Afirka ta Kudu wanda suke da kashi hudu na tattalin arzikin duniya za ta yi taro ne na kwanaki uku kana kasashen da ke sha'awar halartar taron sun karu. A cikin jawabi da ministan kasuwancin sa Wang Wentao ya yi wanda ya karanto a madadin sa a wurin taron na kolin wato BRICS kenan da aka yi Afirka ta Kudu, shugaba Xi Jinping ya ce ba bakiri ba hali ne na kasar China ba. Ya ce tattaunawar da ke gudana a Johannesburg ba za ta buƙaci wata ƙasa ta ɗauki wata matsaya ba ko kuma wato a haɗa kai domin takalar wani, illa ƙoƙari ne na faɗaɗa ayyukan zaman lafiya da kuma ci gaba.
To an jima kaɗan, Babu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda sabon ministan tsaro Alhaji Muhammad Badara Abakar ya kama aiki tare da shan alwashin inganta tsaro matuƙa a ƙasar da ke fama da tsananin rashin tsaron. Sai dai kuma masu fashin baki kan al'amuran tsaro na cewa lallai ba kansa aka fara nada wanda bai jibanci harkar tsaro ba a matsayin ministan tsaro. To amma yanayi na yanzu na buƙatar hada ƙarfi da ƙarfe da ma tsofin hannu. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ci gaban rahoton.
And have the promise today remarkable change in the security architecture of this country.
Ministan tsaron Najeriya kenan Muhammadu Badaru Abubakar ke shan alwashin kawo gaggarumin sauyi a sha'anin tsaron Najeriya cikin shekara daya. Al'amarin da yace ya yi imanin abu ne mai yiwuwa. Za a samar da wani zoren haɗin kai tsakanin baki ɗayan hukumomin tsaron Najeriya da ma ɗaukacin ministocin da aka ɗora musu alhakin kula da tsaro don samun cikakken haɗin kai da fahimtar juna, inda za ke tattaunawa kowane wata don samo hanyar da za a magance matsalar tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu. Muhammadu Badaru Abubakar ya kuma tabbatar da cewar za su yi bitar dukkanin rahotannin kwamitocin da aka kafa a baya don duba wanda in an aiwatar da shi to za a kai ga hanya mai ɓullewa wurin samar da tsaron. Ministan tsaron ya nemi manyan hafsoshin rundunonin sojan Najeriya da su bashi ajanda da kuma lokacin da suke jin za a iya cimmawa tare da ma baki ɗayan abubuwan da suke bukata don magance kalubalen tsaron ɗaya bayan ɗaya. Tun da farko ministan ƙasa ma'aikatar tsaron Dr. Bello Muhammad Matawalle ya ce yana sane da irin babban nauyin da ke kansu. Najeriya ƙasa ce wacce ke fuskantar dumbin kalubalen tsaro, don haka tana buƙatar sake tsarin tsaron da zai kai ga kare ƴanci da iyaucinta. Dole ne a zamantar tare da ƙarfafa rundunar sojojin Najeriya ta hanyar makamai irin na zamani, inda yace za a yi aiki tare da abokan hulɗa mataki irin na ƙasa da ƙasa don samar da fasahar zamani.
Our armed forces must be modernized and strengthened through investment and advanced weaponry.
Dr. Bello Muhammad Matawalle a cewar masanin tsaro Air Commodore Ahmed Babagama mai ritaya, akwai jan aiki a gaban waɗannan ministocin tsaro guda biyu.
Dukkansu gwamnoni ne, amma wannan aiki da za su samu ya yi bamban da irin aiki da suke da shi na jiha. Wannan ba sabon abu ba ne a saka wadda yake ba san sha'anin tsaro ba, wadda yake ba tsohon janarori ba ne a basu wannan wuri an yi a baya, saboda haka suna da babban ƙalubale a gaban su. Sun ka duba irin yadda ƙasa take ciki yanzu game da sha'anin tsaro. Mu muna musu fatan alheri. Abin da za su yi shi ne su ji shawarwari a wurin wanda yake da sun yi aikin soja da wanda suke ciki. Dole ne su zauna da chief of defense staff da kuma sauran service chief da sauran jama'a wanda suke da haƙƙi akan sha'anin tsaro domin su dauki shawarwarinsu su kuma su shawari su.
Eh komodo Baba Gamawa, Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Babu Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Kimanin yara 500 ne suka mutu sakamakon yunwa a Sudan ciki har da jarirai saboda 20 a gidan marayu na gwamnati a birnin Khartoum tun bayan barkewar fada a kasar da ke gabashin Afirka wato ake gabashin Afirka a watan Afrilu inji wata babbar kungiyar agaji a jiya talata. Kungiyar Save the Children ta kuma ce akalla yara 31 ne ba sa sabon magajin tamowa da cututtuka masu alaka da su tun bayan da aka tilastawa kungiyar ta rufe cibiyoyinta 57 na abinci a Sudan. Sudan ta fada cikin rudani bayan da aka kwashe tsawon watanni ana fama da tankiya tsakanin sojoji da dakarun sa kai wadda ta rikide ta zama fada a ranar 15 ga watan Afrilu. Rikicin ya mayar da birnin Khartoum da sauran garuruwa tamkar fagen daga a Sudan. Mazauna da dama na rayuwa ba tare da ruwa da wutar lantarki ba kuma tsarin kiwon lafiyar kasar ya kusan rushewa. Arif Nur shine director kungiyar Save the Children na Sudan ya ce basu yi tunanin za su ga yara suna mutuwa saboda yunwa irin wannan adadin ba, amma har yanzu haka lamarin yake a Sudan. Muna ganin yara suna mutuwa saboda yunwa da za iya magancewa gabaki daya. An kiyasta tashin hankalin na Sudan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 4,000 a cewar Liz Trozels, kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Masu fafutuka da likitoci a ƙasar sun ce mai yiwuwa ne adadin waɗanda suka mutu ka iya zarce hakan. A ƙarshe, a lokacin da Taliban ta shiga birnin Kabul a watan Agusta shekarar 2021, kusan dukkan shugabannin gwamnatin Afghanistan sun tsere daga ƙasar domin tsira da rayukansu. Shugaba Ashraf Ghani tare da iyalansa da hadimai makusanta nashi sun nemi mafaka a hadaddiyar daular Larabawa, yayin da sauran jami'an wato majalisar zartarwarsa ciki har da mataimakan shugabannin ƙasa guda biyu sun bazama zuwa wurare daban-daban a duniya. Bayan kwanaki uku a cikin wata sanarwa a faifan bidiyo, Ghani ya ce tafiyar tasa tana yiwuwa da ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tsirar da magabancinsa Muhammad na Nabihullah, wanda 'yan Taliban suka azabtar da shi kana suka kashe shi a shekara 1996. Abinda Taliban za ta yi wa Ghani ya bayyane ke, amma Zabihullah Mujahid ya ce babban mai magana da yawun Taliban ya shaidawa muryar Amurka cewa kungiyar ba ta da niyyar cutar da kowa ciki har da Ashraf Ghani.
To gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu, inda kungiyar kasashe biyar ta BRICS wadda Russia da China ke jagoranta ke babban taronta na wato 15, inda ƙarin kasashen Afirka suka hallara. Ga Muhammad Bashir Laden da cikakken rahoton.
Brazil, Russia, India, Sin da Afirka ta Kudu, waɗannan ƙasashe biyar da suka haɗa kai ƙarƙashin ƙungiyar BRICS suna taro a Johannesburg, taron su karo na 15. Ƙungiyar tana nufin samun daidaiton siyasa da tattalin arziki ta fuskar tsarin ƙasa da ƙasa, inda suke ganin cewar ƙasashen yamma sun mamaye duniya. Taron Johannesburg na nufin ƙarfafa alaka tsakanin ƙasashen BRICS da waɗanda suke sha'awar ƙulla ƙawance da su. Muryar Amurka ta nemi ƙarin bayani kan muhimmancin wannan ƙungiya da buƙatunta wajen sauran ƙasashen, musamman ƙasashen nahiyar Afirka. Dr. Awa Donmelo, wakilin BRICS a yammacin Afirka da Afirka ta tsakiya, ya ce mana:
"One of the most important things.
Wannan taro na daga cikin mafiya muhimmanci ga Afirka sabanin taron da kasashen Turai suka hada a Berlin kadan ba ku manta ba a kasar Jamus a shekarar 1884 zuwa 85 inda suka rarraba nahiyar mu ba tare da mu ba wannan taron zai ƙara cuɗanya tsakanin kasashen mu zai kuma ba mu damar samun wasu dabaru wajen cinikayya tattalin arziki da makamancin su
it is compatible with the hegemony situation that we are facing
a cewar ministan hulɗa ta ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwar ƙasar Afirka ta Kudu Naledi Pandor an gayyaci jimillar shugabannin kasashen kudancin duniya kusan su 67 don halartar taron da kuma shugabannin kungiyoyi 20 da suka hada da shugaban kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad sai dai babu tabbas cewar dukkan su za su amsa gayyatar don haka taron zai fi karfi kan alaka tsakanin BRICS da kasashen nahiyar Afirka Dr. Awad Melo ya kara da cewa
increase the relationship between BRICS countries and African countries
zamu karfafa alaka da kasashen nahiyar Afirka domin tarihi ya nuna cewa kasashen yamma sun dade suna cin moriyar Afirka saboda akwai yaudara da yawa zamantakewa tsakanin su da Afirka lokaci yayi da Afirka za ta rushe wannan alakar da kuma karfafa alaka da
to a gaida Muhammad kada a manta wannan shirin fana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya jimu a wato tashar muta kuku da muke mu'amala da ita ta 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com sai kuma a muna aikin gafara saboda matsalar na'ura da aka ji yanzu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
baki mai yanka wuya yayin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da ministocinsa korafe-korafe sun karaɗe arewa jama'a assalamu alaikum yayin da 'yan Najeriya suka dade suna dakon ranar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai rantsar da sabbin ministocinsa tare da zimmar soma aikin gwamnati ga dangadan domin tunkarar dimbin kalubalen da suka ce kasar na fuskanta musamman a arewa murna ta koma ciki a wasu mukamman ministocin da shugaban kasar ya bayyana tare da rantsar da su a ranar Litinin din makon nan ko baya ga korafin muhimman ma'aikatun kula da tattalin arziki da wasu 'yan arewa suka yi zargin an tattara baki daya an baiwa 'yan kudu wasu kuma na kukan baiwa tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike mukamin ministan babban birnin tarayya Abuja alhali ana zargin yana da takun saka da 'yan arewa babban muhimmin al'amarin da ya fi jan hankalin jama'a musamman masu fashin baki a yankin na arewa mai fama da kalubalen tsaro shine wasu tsofaffin gwamnoni biyu Badaru Abubakar da aka baiwa ministan tsaro da kuma Dallu Matawalle karamin ministan tsaro wanda hakan ya sa wasu masu fashin baki har ma da 'yan adawa bayyana ra'ayin cewa sabuwar gwamnatin ta nuna ba da gaske take yi a yaki da matsalar tsaro a yankin ba duk wanda cewa duka su biyun daga yankin na arewa suka fito wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya da ke jagorantar shiga tsakani a rikicin siyasa a kasar jamhuriyar Nijar Sanata Ibrahim Umar Tsauri jigo ne a jam'iyyar adawa ta PDP
tsarin duka da aka yi za ci ga cewa ministocin da aka ba da sunayensu kuma aka nada su aka ba su ma'aikatan za su duba da kilur sai ga cewa an raba abun biyu ne domin an rena ma 'yan arewa wayau da hankali da tunani in kika lura dukkan tsarin ya duk wani abu da ta shafi tattalin arzikin kasa an tura shi kudu duk wani minista da yake zai ba da magana tsaro bai cancanta ba an turo shi arewa. Mu a kallon da muke yi mai yiwuwa kila a dauke ni ina magana akan adawa, amma duk lokacin da nikan yi magana nikan ce adawa da muke yi ba makauniya muke yi ba, muna yin adawa mai ma'ana inda akai daidai zamu gwada an yi daidai, inda ba daidai ba zamu gwada ba daidai mai da a gyara. Nadin ministocin kashi 90% abinda Bature ke cewa misplacement of priority, wato an sa su ne inda ba su cancanta ba. In muka zo ga maganar Badaru da Matawalle, in kika lura ai renin wayo ne a ce maki an ba Badaru da Matawalle maikar tsaro. Me suka sani garawa Matawalle kila ya taba yin chairman na House Committee on Security, a waka Badaru me ya sani a tsaro? Saboda haka abunda kawai gwamnatin Bola Tinubu ta yi shine ƴan arewa sun zabe ta yanzu za su saka musu don da ta yi musu turin jiha ka mutu. Kuma abunda ke kwaran mu a Najeriya kamar yadda na faɗa shine kowa ta kan shi yake ba ta ƙasar yake ba. Abunda ke akwai yanzu shugaban ƙasa na ganin cewa ƴan arewa in ba haka yayi mana ba to za a taka mashi burki, shi ko bai so a taka mashi burki. Misali halin da muka cika kasan nan yanzu, inda ko shekaran jiya a Niger an kashe sojoji 21 an kashe 17, amma kuma shugaban kasan Najeriya na son ya ce zai amfani sojojin Najeriya su shugabanci ECOWAS a je a former Niger. Idan da gaske ake yi, wato baka iya tunanin wannan ga dan arewa wanda ya san dangantakar da ke tsakanin Niger da arewacin Najeriya, da a ce Benin ne can ya sani ba zai yadda a yakin ba, don me? Don kusa suke da kasashen su ya san wannan matsalin. Inda Buhari ke mulki ba za a yadda a yi wannan ba, a yi wannan tunanin ba.
To sai dai makusancin gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu daga bangaren jam'iyyar APC mai mulki Hassan Sardauna ya ce ai wannan ba sabon abu bane.
Wayannan mutanen tsofaffin gwamnoni ne su biyu, wato shi gwamna Badaru Abubakar na Jigawa da kuma Matawalle na Zamfara, wanda ba su taba yin aikin soja ba sai gashi an dauke su an ba su ministocin tsaro na babba da karamin minista. Wannan ba wani abun tashin hankali bane, ko lokacin jamhuriya ta farko an yi irin su ribado ministan tsaro, kuma ba abin da ya faru sai ma alkhairi. Abinda muke kokari ki sani shine, ko duniya ta sani shine, idan za a kawo su ya zamanto abokan aikin su, abokai ne wanda suka san aiki kuma za su nuna musu kwarewa da shauransu, to wannan ba zai zo cikin sauki. Amma dai idan ana maganan yadda kowa ya rike jahasa da shauransu, ai wannan bai kai alhana ba. Shi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano a da kuma sanata, ai shi ma ya taba rikewa ba dan yana da ilimin wani tsaro bane, sai dai kai ya yi aiki ne da sojoji kuma ya kawo waɗanda suka san abin da suke kusa da su. Hakan shi ke sa irin duk abin da ake nema na kwarewa ko kuma na kai ga gaci, duba da irin halin da jihar Zamfara take ciki, lalle mutum yana buƙatar kwararre wanda ya san aikin nan masani a cikakken soja, inda hakan zai samu. To amma duk an ba sojojin, akwai an yi lokacin da an yi NSA shugaban ba da shawara na tsaro a arewa, a shugaban sojojin sama da na ƙasa a arewa, a shugaban hafsan sojoji a arewa, director SS na arewa, NIA daga arewa, custom controller daga arewa da makamantansu. To mu abinda muke faɗi shine abinda ake ce addu'a da fata anan kowa ya kai ga gaci, shine waɗannan mutanen su yi nasara akan ayyukan da aka basu ko aka danka musu na amana kan jagoranta da tafiyar da mulki a wannan lokacin gwamnatin shi Ahmed Bola Tinubu.
Dr. Kabir Adamu masani ne kuma mai fashin baki kan lamuran tsaro a Najeriya, ya kuma ce akwai abin lura a wannan lamari.
To muhimmin abu da ya gamu ƴan arewa sai mu ce abinda inda aka hito har yanzu nan ake karkashin mulkin shugaba Buhari, ya kusan ka tabo gaba daya a arewa ya danka ma shugabancin bangarori na tsaro, sannan ga alama shi ma wannan kusan abinda ya yi kenan. Yawancin dukkan waɗannan mukaman ƴan arewa ne, kuma bankin mayan arewa shugabanni wanda suka yi rike makamai na gwamna an san su an san rawar da suka taka sannan gashi ya zo ya danka musu abu na farko kenan abu na biyu abin da ya fito fili wanda kuma dole ne a yi la'akari da shi shine kasancewa cikin waɗannan shugabanni wato waɗanda suke rike da makamai na minista kenan babu wani wanda yake da baya ko ya taba aikin tsaro ko kuma yana da masaniya misali dangane da karatu kenan na bangaren tsaro wannan gidi ne to ya kamata su waɗannan din shawarar da zan ba su shine su samu masana waɗanda suka san harkar tsaron su jawo kusa da su waɗanda za su taimaka musu kenan hadde shi wanda aka ba mukamin minister na defense wannan aiki ne wanda zai yi da sojoji waɗanda suke saye da kaki kuma gaskiya saboda yadda tsarin su yake ba kasafai suke baima wanda bai ba cikin harkar su yake ba hadin kai irin wannan to sai yayi takasan dan da wannan ya san yadda zai shawo kan al'amarin in kuma muka diba gaba daya dangane da bangaren tsaron kenan tsakanin shi minister na defense da kuma mai ba mu shugaban kasa shawara kan harkar tsaro wannan abun wato da dangane da babu wani wanda yake da ko a baya ya saka kaki ko kuma yana da masaniya akan tsaro yana iya zama musu cikas to dole su fuskance shi da magance shi baya ga haka shine yadda za su yi su hada kai a tsakankanin su shugaban kasa ya ambaci wannan a lokuta da yawa to in ba su fito da tsari ba na yadda za su yi aiki tare kuma shi wannan tsarin dole ne tsarin ya yi la'akari da shi menene muradin da ita wannan gwamnatin take son ci su tambaye kawunan su wani gudunmawa ko wani ɗaya daga cikin su ya kawo kuma ta yaya za su iya tafiya tare don su cimma wannan burin
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
To a takaice fadar White House ta sanar a jiya talata cewa shugaba Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya ta G20 a New Delhi. Sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin Amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin Asiya ta ASEAN ba. Amma zai tura mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta wakilce shi a taron. A wata sanarwa da ke nuna muhimmancin da Biden ya baiwa gwamnatin Narendra Modi ta India. Biden zai kasance a India daga ranar 7 zuwa 10 ga watan Satumba inda zai isa kasar kwanaki biyu kafin taron shugabannin kasashe 20 masu karfin tattalin arziki na shekara-shekara. A jiya talata wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu na ƙasar Ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaro na Kyiv su ne suka shirya wasu hare-hare guda biyu a ranar Asabar da ranar Litinin da suka lalata jiragen yakin Rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin Rasha. Kana a jiya talata kuma kasar China ta ba da gudunmuwa ga shirin fadada kungiyar kasashen BRICS da ke samun bunkasuwar tattalin arziki wanda ke neman tabbatar da matsayinta na siyasa da tattalin arziki a fadin duniya. Kungiyar kasashen ta Brazil, Russia, India, China da kuma Afirka ta Kudu wanda suke suna gudanar da taron nasu ne a Afirka ta Kudu.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata da iyalan baba Ahmadu Soja Takur da ikiliziyar Ikwa Bayar jihar Bauchi saboda rasuwar shi baba Ahmadu Soja Takur din ranar Asabar. Allah ya ji kansa da rahama amin ya kuma bada hakurin jure wannan babban rashin. Yanzu a madadin baba Yakubu Bakeri da ya ta ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma engineer mu ne yanzu Charleston ni Ibrahim Salamu Sigarba ke muku fata alheri. Wassalam.